mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 Jale FM muryar zamani dauke da ci gaban labarin da muka kawo mai sauraro a jiya a cikin irin wannan shiri na rahotanni daga ƴan zazu wanda wata tsohuwa tukub da a kiyasi shekarunta suka haura 60 Hasalima da sanda take tafiya ta tafi gaban kotu tana cigiyar wani saurayin mijinta mai shekaru 20 shi kuma da duriya wanda tace sun yi aure kuma tunda suka yi auren suna gama cin amarci ya gudu ya batta ta neme shi sama ko ƙasa to daga bisani dai an shaida wa tsohuwa cewa kotu ba gurin cigiya bane ba inda ta ayyana wa kotun cewa ai ita karar sama ta zo ta shigar domin ta roki kotun a raba aurenta da shi ta hanyar gaiba tunda dai tunda aka gama cin amarci ya tafi ya barta kuma kotun ta shari'ar musulunci da take zamanta a shalkwatar hukumar Hirwa ta karbi karar wannan tsohuwa inda ta nemi taimakon shari'ar da ta raba aurenta da wancan saurayin mijinata da ya gudu ya barta kuma ta shaida cewa ita ta riga ta gano ma wai ashe wayan a cine yasa aka kori kare da ka jindin dinya dan tana da ƴan abubuwan duniya ne yasa wancan siyaran saurayi ya aure ta kuma tana koken cewa Hasalima ko a lokacin da za wato ainihin aka kai ta daki hatta da irin kazar amarcin nan ma bai shiga mata da ita ba ba ma a batun su ƴan lemon roba haka ya shiga hannuwa suna dukan cinya babu kazar amarci ba leda ba lemo babu komai ita ce ma take ciyar da shi da ƴan abubuwa to yanzu dai kotun ta riga ta yi umarni wanda kuma in Allah ya nufa muna ci gaba da gyara wannan cikakken rahoto da zai zo wa mai sauraro a cikin shirye-shiryen mu na gaba idan Allah ya nufa Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da FM muryar zamani